إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata bakwai ga watan Jumadal Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 8 cikin jerange darussa daga littafin Aisharatun Nisa wallafa al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمة الله عليه وندرس شكات دري أكو دا أكو باين هجر مزان الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم الإمام النسائي صاحب السنن يا واري وانا دتافي ندن كرن تدمو واتو تربية الزماء دا إيالي الزماء دا كيشيوي بسا حسكن سنة تمزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زام تاشي عند مالي كيشيوى ألم بحديثنا أشرين دبير قال أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المسيسي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة تحدث فقالت wannan an tuna mun karanta wannan hadisi amma za mu dan sake komawa kan shi saboda ya zo mana a ƙarshen wancan darasi mun tafi akan shi a gurguje al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi daga malam Yusuf ibn Sa'id ibn Muslim al-Misisi wanda thiqatun ne min al-Huffaz yana da hadisi kadai a cikin sunan Nasa'i a cikin kutubus sita ya rusu shekara ta 200 ne da 71 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kuma daga Hajjaj bin Muhammad al-A'war wannan malami da aka ambata a baya rasuwarsa shekara ta 206 yana daga cikin ashabu al-ahadith al-kutubus sita daga Ibn Jurayj babban malami Allah ya gafarta mishi daga Abdullah ibn Abi Mulaika wanda shine mahallin sabani a isnadin muntuna Ibn Jurayj Abdullah dan Wahab shi ya ruwaito yace daga Ibn Jurayj daga Abdullah dan Kathir dan Mutallab shi kuma wannan wato mai riwaya daga Ibn Jurayj shine Hajjaj ibn Muhammad al-A'war ta ka daliban Ibn Jurayj guda biyu akwai al-Hajjaj bin Muhammad al-A'war akwai kuma Abdullah ibn Wahab to wannan isnadin na al-Hajjaj yafi karfi kamar da shi Imam an-Nasa'i zai bayyana mana shi Hajjaj sai yace daga Ibn Jurayj daga Abdullah dan Abi Mulaika daga Muhammad dan Qais shi ko Ibn Wahab yace daga Ibn Jurayj daga Abdullah dan Kathir daga Muhammad dan Qais to da aka sabarin da suka yi shine wannan shi Ibn Wahab yace Muhammad dan Qais dan Makrama shi kuma yace kai Abdullah dan Kathir dan Mutallab shi kuma Hajjaj yace Abdullahi dan Abi Mulaika shine sabanin da suka yi to wannan yake cewa daga Muhammad dan Qais dan Makrama shi kuma yace daga Aisha tana bada labari take cewa ala uhaddisa kum shin bana ba ku labari anni game da labari na ba ba ku labari na mana wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya faru tsakani na da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tace sai suka ce kulna sai mu su wato Muhammad dan Qais kenan muka ce bala aiko kya ba mu wannan labari yake Aisha yake ummul mu'minin radiyallahu anha qalat tace lamma kanat laylati allati huwa indi wata rana a daren da dare na ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kwana ne a waje na a wannan daren tace ta'anin nabiyya sallallahu alaihi wasallama ai huwa indi din tana nufin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in qalaba sai ya shigo cikin gidan ko dakin fa wada'ana alaihi inda rijlai sai aje takalmansa kusa da inda kafa shi take kamar a misali yana so yayi amfani da su ba nesa ba wawa ba ridahu kuma ya cire mayafin sa ya rate wawa sata tarafa izarihi ala firashi ya shimfida gefan abun abin nan dinsa wato kwarjallansa a wajen kwanciyar sa falam yalbas ba ajima ba illa raisa ma zanna anni qad raqat sai gurgurdan azatan shi na riga nayi bacci kawai sai na ji shi thumman ta'ala ruwaidan sai na ji shi sadab sadab ya saka takalmi wa akhadha ridahu ruwaidan ya dauki abun nan abun rufan shi a hankali thumma fataha albaba ruwaida sannan ya bude kofa ita ma a hankali wa kharaja ya fita fa ajafahu ay fa adlaqahu aw raddahu yadda mutun zai bude kofa sai kuma ya daure ta rufe a hankali haka kace kara Aisha take cewa waja'altu dir'i ina ganin haka ni ma sai ne maza na sanya ainihin wato mayafi na fi ra'asi wanda nake daura kai da shi wa khamartu na sanya khimar ina hijabi na wa taqanna'tu izari na sanya kwarzallai na daura shi wan talaqtu fi athari sai nan da nan na bi sawun shi ina bin bayan shi yana tafiya ina bin shi fa asra'a fa ja'a al-baqi'a ya tafi makabartar baqi'a farafa yadayhi thalatha marratin har sau uku ina ganin shi raddaga hannu yana addu'a wa aqala al-qiyama ya dade a tsaye yana addu'a thumman harafa sannan ya juya fan haraftu ni ma sai na juya fa asra'a yayi sauri fa asra'atu sai ni ma nayi sauri wa harwala yayi sassarfa fa harwaltu ni ma nayi sassarfa fa ahdara sannan dai kuskuren fassara muku wannan da cewa sai isu a ma'anar shi al'adu yayi kamar zai gudu sauri fa ahdara fa ahdartu yayi gudu sauri ni ma nayi gudu sauri wa sabaqtuhu sai na rigaye shi fa dakhaltu sai na shiga gida fa laysa illa an ittaja'tu ban dade da kwanciya ba fa dakhala sai gashi ya shigo fa qala sai yace malaki ya aisha me ya same ki ya aisha hashiyan rabiyatan kina haki kina ta haki haka hashiyan shine wato waqa minkin rabu kina ta haki rabiyatan kuma gashi kirjinki na bugawa ana ganin alamar tashin cikinki ko kirjinki saboda karfin hakin qala tace la tace ba komai qala yace latukhbirni aw la yukhbirni al-latiful khabir ko dai ki bani labari ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne bani labarin komai ya bani labari qultu sai nace ya rasulullah tace nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi abi anta wa ummi na baka fansan mahaifana guda biyu fa akhbartuhu al-khabara sai nace mishi kaji da ka fita ne ni kuma na yi tunanin ko kaza ne shine na busawuka qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa antis sawadul ladhi ra'aitu amani dama duhun ki na gani naga wani alamar duhu bayan na jiyo dama ki yace qala tace na'am ini ce fala hadani fi sadri sai ya naushe ni a kirji lahada shine addaki mutum bayan an dunkule hannu shine naushi go bayan mutum naushi ne wanda zata suma ba ya dai kawai abin nan ne haka yayi saurin hannu ya ji haushin abin da ta yi lahadatan auja'atni har na ji zafin a kirji na thumma qala sai yace azananti an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu ke kina tsammani yanzu Allah da manzon Allah sai su miki sai su zalunce ki qala tace mahma yaktumun nasu faqad alimahu Allah tace to dai abin da mutane suka boye ai shi Allah ya sani amma mun adalci amma kaza ne dai Allah da ya sani qala yace na'am yace kware ko Allah ya sani fa inna jibrila atani hina ra'aiki abinda ya faru shine jibril ne go mun san da ke ga na fita din nan walam yakun yadkhulu alayki kuma kin san bai shigo a dakin matan aure wa qad wada'ati thiyabaki bayan kin riga kin cire kayan kin sa kayan bacci fanadani shine ya kira ni fa akhfa minki ya boye bai so ki ya ganki fa ajabtuhu fa akhfaytu minki shine ni ma na boye ban so na tashe ki daga bacci wadanantu an qadra qatti nayi tsammani ke daga kin yi bacci wa khashitu an tastawshihi ba na san ki tashi ki ji damuwa fa amarani an ati ahlal baqi fa astaghfir lahu, yace Allah ya ce in tafi in je baqi'a makabartar baqi'a in musu addu'a. Qala Abu Abdurrahman, sai Imam An-Nasa'i yake cewa Hajjaj ibn Muhammad ibn Jurayj athbata indana min ibn Wahab, kaji magana da yake akan istadi, yace Hajjaj dan Muhammad Al-A'war a wurin mu in yi riwaya daga Ibn Jurayj ya fi Ibn Wahab karfi, da ka sabanin da suka yi a wannan isnadin, to za a karbi maganar a Hajjaj da yace an Ibn Jurayj akhbarani Abdullah ibn Abi Mulaika, ba za a karbi maganar Ibn Wahab da yace akhbarani Ibn Jurayj an Abdullah ibn Kathir ba, ya zama nashi kenan, wannan shizuri ne, wancan shine ma'rufi. Ina fata mun gane wannan. Yace wa rawahu Asim an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a an Aisha ala ghairi hadha al-lafz, ka ko ta riwaya ma kuma ga tana zai kawo mana ita yanzu, wanda take daga ainihin Amir, Amir shine ya ruwaito ta Asim kai Amin daga Abdullah dan Amir ibn Rabi'a daga Aisha, Allah ya kara mata yadda, ga tana zai kawo mana ita. To ita ce cewa ga ne yace mukarrar, wato ya maimaita saboda ددي حديثني. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت فقدته من الليل فتبعته فإذا هو بالبقيع قال سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. قالت ثم التفت إلي فقال ويحها لو تستطيع ما فعلت. وانا الاسناد شنو يكي اشارة دي يتشي رواه عاصم عن عبد الله بن عامر لاشنا اخبرنا علي بن حجر لقمال علي بن حجر ابن اياس ابن مقاتل السعدي كنا المروزي وانا ما لم يدى يضونا كرم مروى da dan bagadaza ne babban malami, malamin su Bukhari ne da Muslim da Tirmidhi da shi Nasa'i din, thika ne ma'amunun hafizun, ya rayu shekara 90 a duniya kamar yadda aka fada, rasuwarsa shekara ta 244. To shine ya ruwaito daga Shariq ibn Abdullah ibn Abi Namir, makiyayin Shariq ibn Abdullah duk da malami ne da yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah banda Tirmidhi, to ana dai da maganganu akan shi Shariq ibn Abdullah ibn Abi Namir, akwai maganganu a kansa. Sai shi kuma yace an Asim ibn Ubaydillah, shine wancan dan Asim ibn Ubaydillah ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab, jikan Umar dan Khattab, Asim dan Ubaydillah, Ubaydillah dan Asim, Asim dan Umar, wannan Asim dan Umar wanda Umar ya aure wata mata ne Hazaka ita ce mahaifiyarsa. To wannan mutumi duk da yake babban malami, amma kamar yadda Ibnu Hibban yake faɗa a cikin Kitabul Majruhin min ar-Riwat, yake cewa kana sayyi al-hifz kathir al-wahn fahish al-ghalat faturika min ajli kathrati khata'i, yace ya kasance mutum ne mai yawan kuskure, mai mummunar hadda da yawan kuskure, saboda haka malaman hadisi suka yi watsi da shi, kusan daukacin malaman hadisi sun yi Allah wadare da riwayar shi. Duk in ka bincika Ibn Hibban, Ibn Abi Hatim, Ibn Adi al-Jurjani, al-Ijli, dukkanin su sun tafi akan rawata hadisin shi da irin su Ad-Darqutni, don haka hadisin shi din da yazo mai rauni ne, babban malami ne, dan manyan mutane, Allah ya gafarta mishi. Shi kuma shine yace daga Aisha, Allah ya kara mata da take cewa faqattuhu, na nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-layl, cikin dare sai ban ganshi ba, fatada'itu sai na bi sawun shi, fa idha huwa bil baqi', sai na ganshi a baqi'a. Qala, sai na jira cewa salamun alaikum dar qaumin mu'minin antum lana faratun wa inna lahiquna allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Qalat thumma iltafata ilayya fa qala waiha law istata'a law tasdiu ma fa'alat. Sayyidina Rasulullah yana cewa salamun alaikum, aminci ya tabbata a gare ku, dar qaumin mu'minina, wannan gida na wasu mutane mu'minai, antum lana faratun, ku kun rigaye mu, wa inna lahiquna, muna nan biye, allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah karka hana mu samun ladan yi musu wannan addu'a wala taftina ba'du kar kuma wala taftinna karka fitine mu a bayan su wannan lafazin addu'a da ya ruwaito shine kenan zai zama mai rauni anan amma asalin kisan kun ga ta tabbata tunda mun ji ta isnadoji masu tabbaci kuma abin da ya tabbata a riwayar muslim a wannan addu'a shine assalamu alaikum ahlud diyari min almuslimina walmu'minina yarhamullahu almustaqdimina minkum wa minna walmusta'akhirina wa inna insha Allah bikum lahiquna sira da amincin Allah su tabbata a gare ku ya ku mutanen cikin waɗannan kaburbura daga cikin musulmai da mu'minai Allah ya gafarta mu wanda suka rigaye mu cikin ku da cikin mu Allah kuma ya gafarta mu wanda suka yi jinkiri kuma muna nan insha Allah muna nan tahowa bayan wannan shine abin da ya tabbata addu'an shiga makabarta idan mutum ya wuce ta bakin makabarta ko zai shiga to sai yayi wannan addu'a ya nuna yana nuni zuwa ga cewa sallama ake wa mutum kenan koda mamaci wato kenan in ya zama mamaci za mu sallama in babu aula ayima wanda yake da rayuwa ko ta wani hali ne za a gaisa da shi to sai an fara yin sallama sannan cewa da yayi ahlud diyari minal muslimina wal mu'minin ya nuna cewa wannan wurin to gidaje ne ba kufai bane dan haka sai malamai suke cewa makabarta tana daukan duk hukuncin da gari yake dauka ta fuskar a mutunta su a ba su kariya kuma a sa musu duk wani abu da ake bukatan a saka ma'ana idan mutum yana makwabcin makabarta to bai halasta ya ce bari ya kora ma mutanen makabarta kwata ko bolawa yadda bai halasta ya cutar da makwabcin shi wanda suke da rai tare ba to haka bai halasta ya cutar da makwabcin shi wanda yake a mace ba haka idan suna bukatan wani taimako kamar kaburburan su sun rushe ko wani kwata ya lalace a ciki wajibi ne a taimaka musu da a taimaka ma na cikin gari shine ma'anan da Allah annabi ya kira su suna ahlud diyar gidaje ne zuwa ba wurin mulakantawa bane sannan kuma da yace inna insha Allah bikum lahiqun muna nan tafa bayan ku ba fatan mutuwa bane dan ba kiyo asali fatan mutuwa amma hakika ce domin kuma dama daga cikin dalilan zuwa makabarta bayan yi manna cikin kabarin addu'a kuma dan mutun ya dinga tuna lahira kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna tudhakkirukum al-akhirah za ta dinga tuna muku lahira in ka je makabarta ka ga duk waɗannan kaburburan da kake gani mutanen da ke cikin kabarin an yi lokacin da suke rayu kuma duk abin da kake takama da shi su ma sun taba samun shi rayuwa lafiya wadata gata shahara ilimi dukiya karfin sarauta karfin ilimi karfin fada aji duk abin da wanda zai takama da shi to akwai waɗanda suka yi takama da irin wannan abin kuma sun shuɗe za Allah ya ce alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir to dan haka wannan ita ce addu'a da ake akwai su lafazan waɗanda ba waɗannan ba ana iya yin su to gashi nan a ƙasa ya wusta aliqat amma bari mu karanta sauran hadisin kafin mu ji ta'liqin yace qala akhbarana qutaybah ibn sa'id qala hadathana humayd wa huwa ibn abdurrahman ar-ruasi an hisham ibn urwa an abihi an aisha qalat ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala khadijata min kathrati dhikri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laha qalat wa tazawwajani ba'daha bi thalathi sinin sayyidina aisha wannan riwaya wanda mare ka wuta daga babban malamin su qutaybah ibn sa'id babban malami wanda ake mishi lakabi da wato imamul a'imma dukkanin malaman da masu kutubu sita daliban shi ne kai tsaye in banda ibnu maja shine kawai yake riwaya da wasila daga gare shi imamul nasa'i din nan ya shekara dindi a zauna a gaban qutaybah dan sa'id yana kwasan hadisai qutaybah din nan babban malami ne iyaka shi kuma yace daga humayd ibnu abdurrahman ar-ruasi daga hisham dan urwa babban malamin fiqh na madina din nan daga baban shi urwatu dan zubair dan awwam daga aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata da take cewa maghirtu ala imra'atin maghirtu ala khadija ban taba kishi da wata mace ba irin kishin da nake da sayyidatina khadija na khadija radiyallahu anha tace min katharati dhikri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alha saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan ambatanta a wata riwaya ta Imam an-Nasa'i a cikin as-sunan din shi min katharati dhikrihi wa sana'ihi laha yawan ambato da yawan yabo kunga ambato zai daukar ma'anar yabo amma an kara da shi kanshi yabo sai zama ambatan wani abu ne daban kullun yana labarin ta ai lokacin da muke tare da Khadija kaza ai ranan ma Khadija tayi kaza an yi kaza da Khadija wa sana da kuma yawan yabo kika Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya kai haske kabarin ta Allah ya kara mata falala kai wallahi wannan mata kirkici la haula wala quwwata illa billah da yaji mai irin sun ce kaji sunan albarka shine kasaratu sana to wannan sai sa Aisha ta kuma tana jin kunci a cikin ranta sori mu gama hadisin ba ku da yace qalat tumaltafata ilayya sai juya ya gani ku kunga wannan shi ma yanzu na kara ne mun ji a ruwayin baya bai ganta ba sai da aka dawo fa qala yace waihaha kai can wannan mata law tastati ma fa'alat da za ta iya daurewa a wata riwaya law tastati wa alla taf'ala ma fa'alat wallahi ba ta iya daurewa bane kishi ya mata yawa wato kamar annabi yayi admitting lalle zafin kishin Aisha ya kai ya kawo shi sa ta kasa hakura ta biyo shi sai dai wannan da zama ƙari ne wanda yake munkari domin ziyada ce ta hanyar wato mai rauni akan hadisan amintattu shine abin da na tsallake da bakun nuna mu ina fata mun gane to wannan hadisi na ƙarshe da muka kalla Aisha take cewa kuma wata zawwajani ba'daha bi salasi sinin ya aure ni bayan ta da shekara uku wannan hadisi ne tabbatacce Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da Muslim Imam an-Nawawi yake cewa da tace ya aure ni bayan shekara uku in tana nufin lokacin da suka tare ne to shine daidai ne domin ya aure ta auren an yi auren ne kafin nan gashi na kasa da yake cewa qala an-Nawawi aradat bidalika zamana dukhuliha alayhi tana nufin lokacin tarewa wa amma al-aqdu fataqaddama ala dhalika bi muddati sanatin wa nisf ya aure ta kamar shekara 1 da rabi da mutuwar Khadija amma tarewa sai da aka kara wata shekara 1 da rabi kaza qala haka yace wasa ta'ti wasa ya'ti fi babi tazwiji Aisha ma yuddu anna al-muddata bayna al-aqdi alayha wa ad-dukhuli kana akthara min dhalika Ibn Hajar yace za a ji cewa tsawon zamanin ma ya wuce haka to anan a wannan hadisin abin da nake so mu kalla shine farko inda wannan yana nuni zuwa ga ƙyamata na iya yin kishi da harwar da ma wahami ko kuma hawar ta san cewa bai yiwa ga mijin ma ya aure ta domin wannan ta riga ta mutu ba da ta dawo duniya har mijin ya aure ta kenan ba sai da wanda suke tare a tsigiyar aure ɗaya mace suke yin kishi tana iya yin kishi da wata wadda aka saka ko wadda sai da aka tarasu aka aure ta ko wata wadda mijin ya taba so bai aura ba ko wadda take tsammanin yanzu yana son ta duk wannan yana iya yiwuwa da daga ciki me yake kawo har mace ta tsammanci haka shine wannan abin da Aisha ta ambata kasaratu dhikri yawan ambato da zaran mijin wata mata na yawan ambatan wata koda ba da wata manufa yake ambatanta ba abu ne mai sauki ta fahimci haka daga gare shi kuma abu ne mai sauki wannan dabi'a ta taso mata a cikin rayuwarta wannan yana nuni zuwa ga babu aibi dan mace ta yi itirafi ta ce tana jin kishi da wanci kamar yadda Aisha ta faɗa ta ce ina jin kishin wanci babu wani ba aibi bane dan babu wanda ya mata inkari akan wannan sannan kuma yana nuni zuwa ga kamar yadda muka ambata a baya koda mace wata babba ce wata hamshakiya ce in aka ji ta yi kishi kar a ga kamar ita tafi karfin haka a ce mata shugaban kasa ce kuma ta gwamna ce ko ta babban malama ce mai wa'azi ta take mata wa'azin walima kuma kawai a ji ta ce ta shiga kishi ko ta gama wa'azin walima ta ce ya kamata a kara aure sai wata budurwa a wajen ce to ni kuma wallahi malama gaskiya mijinki nake so sai ta iya suma musu a wajen wallahi sai ta suma dan tana nufin banda mijinta abin take nufi kenan sauran mazaje karki ji wata malama ta yi wa'azi ki harraja ta ko za ki sata a cikin lima ta kulluna ma la taf'alu kyale mata mijinta tukun ko mun gane to sannan yana nuni zuwa ga wafa'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi cika alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman alƙawari da zaman mutunci da suka yi da Khadija bai manta ta ba dan ya samu wasu mata a cikin su har da budurai kamar ita Aisha da take cewa ai Allah ya canza maka da abin da ya fita bayan ka samu budurwa yace a Allah bai canza mun da abin da ya fita ba annabi yana da wafa'i yayin zaman amana da Khadija dan ba ta duniya yanzu ba zai manta da ita kawai shikenan kamar ba a yi ta ba yanda galibin maza muke ya manta da ƴaƴanta kai wata mata tana ji tana gani za a mata wannan rashin mutunci ba daidai bane dan ya auro wata ko dan ya ga wata yana so ya manta da wafa'i da mutuncin da Khadija ta mishi ta aure shi ba yi da ko sisi kuma ta dinga taimaka mishi ta bashi abinci ta bashi kaza ta taimaka mai akan wa'azin shi da annabta shi to manzo Allah dan halaka ne ya san wannan mutuncin bai taba mantawa da wannan mutuncin ba shi yasa so da dama sai a yanka nama a gidansa sai ya tsira da tsoka kwaya daya akuya guda ko rago guda sai ya raba naman duka yace ku raba ma kawayen Khadija akai ma wanci kawayenta da mutananta da wanda ya san suna da zumunta da ita duk sai ya rabe musu naman yace sun kasance suna mutunta Khadija da haka daga cikin hanyar tsara amanar zumuncin da akai da wani sawabin zaman aure ne zaman sukurtaka ne zaman makwabtaka zaman aji zaman duk wata tarayya ta mutunci a kasuwa ko a makaranta shine bayan shudewar sa a kula da alƙawarin mutuncin sa a wanzar da ambatan shi da yaban shi da kuma a kula da abokai da iyalai da dangi da wuta da mutanen shi wannan ya daga cikin amanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike wa Khadija akwai hala ƴar uwarta da ya jiyo muryarta aka ce dama suna da kama muryar su da kamar jikin su iri ɗaya ne na Khadija yana jin muryarta zai fito yace innaha hala innaha ukhtu Khadija sanne da zuwa ƴar uwar wacce sanne da zuwa tana tuna mishi waccan matar to ke kuma da kike zauna a gidan yanzu in yayi wannan sai ki bashi uzuri ko ba haka ba sai ki bashi uzuri cewa to haka ne kuma sai ki sa ran ke ma idan rai ya halin shi za a miki za a tuna ki haka ko kuma in ba rai ya halin shi ba in ce in aure ya halin shi kenan shi ma ko in tsotsi ya fada auren ya zo karshe ko ki ma za a tuna da ki ki san cewa mutumin girki ne kenan amma in kika ga ya manta da ita wannan gaba ɗaya ko sunanta bai so a ambata to ke ma ki jira na ki akwai matar da irin haka wata taros aka aure ta aka sa ta a gurbin ta haihu za a sa wa ƴar sunan wacce ta tada kayan baya na ce haba malama wannan wani irin rashin imani ne ke kuwa sunan ma kawai kuma sunan mai ma'ana kina jin haushin a sa sunanta da bata mutu ba za ki samu namiji ranki san dan boko ne ba ne ya aure biye ki ba da bata mutu ba za ki samu tsakani da Allah na rake da ƴan bokon ko har yanzu akwai su ai an bi ganin ƴan boko da yana haka ƴan boko haka yake tsammanin su cewa kawai one ne ba ruwan su amma yanzu sun tuba mabiyan sun tuba sun tuba sun gane gaskiya to da haka jama'a wannan yana nuna mana alwafa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance kamar yadda muka ambata yana yanka dabba in kana layyabahu shata thumma layyuhdi fi khullatiha minha sai ya raba wa masoyan Khadija gabaki ɗaya nama ya raba musu yace idhabu ila fulana fa innaha kanat safiqatu li khadija ko kai ma wanci kawar Khadija ce ko kai ma wanci kawar Khadija ce Allah ya samu dace to wannan shine karshen wannan fasli da ke magana akan ainihin wato kishi to zamu summarize din shi ya kamata mu kalle shi ta wannan fuska na farko idan muka koma littafin al-istiqama na Ibn Taymiyyah rahimahullah a can yayi fasali da ya magana musamman akan al-ghaira kishi to a wannan wurin ya magana ne akan kishi ta wata fuska daban wanda muka kalli nau'o'in kishi ko abinda shari'a ta kalla ta faɗa game da kishi zamu ga ana iya kasa shi zuwa gida biyar akwai wanda suke ce mishi al-ghairatul mahbuba kishi wanda yake abun so a shari'ance ko kuma al-ghairatul madhmuma kishi wanda yake abun ki a musulunci kusan duka abubuwa shari'a tana da wannan ma'auni biyar da take kallon su ku rike akwai al-khairul mahd ko mahdul khair tsantsan al-khairi shine a can sama in zaki graph din shi akwai kuma mahdul shar shine a can kasa ko mun gani to sai na biyu daga sama
shine khairun wa fihi ba'd shar alheri amma akwai wani sashi na shari a saman shi a jikin shi sai kuma na biyu daga ƙasa sharrun wa fihi ba'd khair sharri wanda akwai wani sashi na alkhairi a cikin sa sai wanda yake tsakiya shine wanda bai karkata zuwa ga wannan wanda yake ba a yi mai hukunci ba an bar shi afwan an bar shi hakan to da abin da yake khairun ne mahaban sharaba ce umarni ta ja hankali akan a ce a yi shi shine kamar tauhidi kamar sallah kamar azumi wannan alkhairi ne tsantsa ko kuma mu ce kamar sallah ka asa azumi azumi ko tawala a cikin shi ko to shine alkhairi gabaki daya to wanda yake kuma sharri mahabus shar kamar shirka sai a saka shi a ƙasa a hana gabaki daya sai kuma wanda yake alkhairi amma akwai wani sashi na sharri ko wahala ko kunci a cikin sa to kamar azumi yana ciki kamar zakka tana ciki za a mutane umarni amma sai a kwadaitar da su a nuna musu alherin da ke ciki jibirin da aka sharanta azumi sai da aka yi ta lallashi mutane a ce to ba komai ku yi yan kwanaki ne kadan wanda bai da lafiya ya hakuri sai ya ji sauki wanda bai yi cikin tafiya ya aje haka wajen zakka ba a ce rana ɗaya randa aka ce a fara sallah a yi zakka ba haka jihadi saboda wannan suna da wahala akwai alkhairi a ciki amma akwai wani sashi na kunci to haka kuma wanda yake sharrun wa fihi ba'd khair wanda a dabi'a dan adam yana karkata zuwa gare shi ba za a hana shi rana ɗaya ba shine inda irin yanda aka hana giya a hankali aka hana ita da caca da sauransu za a hana kuma za a hana abin da zai kai ka zuwa gare su saboda ya zama saddar zari'a wanda yake tsakatsaki kuma sai a bar shi wanda ya so yi yayi wanda bai so yi bai bari shine halas kenan inda ba washi yake ce mai yin ka banza barin ka banza yanzu ran nake nuka tance misali yanzu ina hukunci mutum ya jera da matar shi akan titi suna tafiya halas ne in ka gara ma ka jera kuma kana ganin kai ni zafin kai ya fi karfa haka gaskiya ina jin kunya ba al'ada mu bace ba sai ka jera ba zai tafi ka a baya ko kuma ka ce mata toyi gaba ga nan zuwa misali ai daga baya ne ma dai aka koyi wannan da can ba a wannan fitsara ai ko wannan yayi zan ce ne yanzu ne da boko ya mutane yawa da wayewa da kuma globalization cakudai na al'adu da abin nan mai ake ce mashi at-tahaddud birnantaka shine ya jawo waɗannan to sai a ce wannan halas ne wanda ya ga dama yi wanda ya ga dama ya bari to wannan irin alghaira ta mata dinan da yake magana tana wannan babu ne na tsakiya tana babun halasci ne to da abin da yake babun halasci zai iya karkata ya yi ƙasa ya shiga haramci ko zai iya yin sama idan mustahabi da gwargwadon buƙatar da ake mishi in ka wuce makaɗi da rawa to zai zama haramu kamar abinci abinci halas ne ka ci a babin halasci yake ko to amma in ka ci wanda ya yawa fa zai ɗaka cutar da kanka ko ka ci abin da misali baka da lafiya likita ya ce ka daina ci za ka yi cutar da kanka in kana jin yunwa wanda in baka ci ba za ka iya mutuwa ya zama dole ka ci ko mun gane yadda scaling yake hawa ya sauka to in muka ɗauki alghairal mahbuba ta can sama ita ce irin abin da ya zo a cikin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala yana da kishi kishin Allah shine baya so a aikata abubuwan da ya haramta to irin wannan kishin da zaka ji a cikin ranka matsayin ka na musulmi na baka son ka gane alfasha to abun so ne zai kare maka imaninka da mutuncinka baka son wani yayi kuma kai ma baka so kai na can ƙasa abinda aka hana shine mutumin da zai irin kishin da Ibn Taymiyyah ya ambata a cikin wancan littafin shine kishi irin na sufiya as-sufiya ɗan ɗari ko suna da wani kishi da suke yi shine wai ba sa son hada Allah da komai komai a cikin kaunar da suke wa Allah da haka akwai wanda ma baya so ya ji a cikin kiran sallah an ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya ji haushi wai ana gwamu sunan Allah da wani kaga wannan bata ce yana nan a cikin tafin Ibn Taymiyyah ya tattauna akan su sai su dinga zagin mai kiran sallah cewa yana hada sunan Allah da sunan wani aladin Allah ne ya ce a hada ai to irin wannan kishin da duk wani kishi da zaka yi wanda ya saba wa shari'a wanda zai kai ki ga kisa ya kai ki ga sama miji guba ko zuwa gurin boka to haramun ne shine mahdhu sharri kenan to sai kuma wanda yake a nan kasama da wannan da wancan na sama wato wanda zai zama kishi irin wanda yake na wajibi kenan wanda shine na biyu a cikin babu masu kyau din shine kishin da mutum zai akan iyalansa da akan sauran mata musulmai da ƴaƴan shi da sauran shi kishin da namiji yake da shi akan iyalan shi wajibi ne shi sa aka ce wanda bai da wannan kishin sunan shi addayuf wato alade kenan Allah ya tsine mai albarka ba shi da wanda bai damu yaga cewa harim dinsa sun samu kariya daga gare shi ba kariya ya kare su daga sharrin fitintunu da sharrin mabarnata ba to wannan da yusuf ba mutumin kirki bane ba abin so bane to akwai kuma wanda zai zama makruhi shine na daga ƙasa din nan na biyu daga ƙasa shine wanda suke cewa shi al-ghayratul makruha ita ce al-ghayratu fi ghairi riba inda babu kokonto babu wani kokonto ko babu wani abin wato mara kyau wani abu mara kyau da ka gani ko kika gani ki dauki kishi ki tayi shi a bisa ba mahallin shi ba to kamar da muka ambata shi kuma wannan da mata suke yi to shine yake tsakatsaki shine al-ghayratu bainad dara'i daya yake da jin fushi jin damuwa indal masa'i idan mutum ya shiga cikin wani kunci ya halasa ya ji damuwa an masa mutuwa an masa asara an cutar da shi an fada masa bakan magana an yi mai abin da bai ji dadi ba to ya halasta ya damu amma da zai yi hakuri ya ki damuwa to da ya fi samun daukaka a gurin Allah to haka idan kika ga abin da ya kamata ki kishi da shi akan mijinki danganin kin kare martabarki da tashi ko ganin kin sawa kanki wata fada ko kuma kika tsoraci cewa kar a kwace miki fadaki ya halasta ki nuna kishin ki a bisa gwargwadon abin da shari'a ta halasta kuma ya zama dole shi kuma akan mijin ya baki uzuri shine abin da muka karanta ya ba mace uzuri kai dauki wannan a matsayin dalilin kyararta ko aibatata ko cewa ma ko ya mata gori ko ya nuna mata bata isa ba a sai ya bita a hankali ya lallashe ta ya mata mu'allafatu qulubuhum ne yanzu a wannan ko ya mata kyauta ya gaya mata magana mai dadi ko kuma in mai yuwa ne ya fasa abin da ya niyya din ko ya daina abin da yake wanda ba ta so ba haka bane wannan shine gaskiya ke kuma karki je ki jazaran ki hayyacin ki kun ga Aisha da ta ga za ta jaye dinki ta ce sai ta maida abin darasi ta ce ah wai dama har ma akwai addu'ar da ake yi in an je makabarta yace kwarai ko tace to koya mu wai dama har ina da shi kowa da shedani yace kwarai ko tace har da kai kun ga ita maida abin fatawa zaka in kika ga cewa za a samu matsala yayi fushi ko yayi reacting to sai ki mazaki janye makamanki ce dama ni wasa wallahi nake maka tunda je kana so to Allah ya sa albarka ko ba take ciki ba sai ki fara dan dai a zauna lafiya kuma mun gani wato sai kowa ya zama yana takatsatsa a kan abin da zai yi wannan kenan to ina so na dan karanta mana wata ko samari din wata fatawa wanda aka yi ma al-allama Muhammad ibn Salih al-Munajjid da aka mishi fatawa akan cewa me zai ce game da siffal al-ghaira da ake dangantawa Allah subhanahu wataala shin siffar yabo ce in an ce Allah yana da kishi din nan siffar yabo ce ga Allah subhanahu wataala ko kuwa to shine sai yake cewa abu na farko sai ya kawo hadisai da suke tabbatar da lalle Allah yana da siffa al-ghaira daga cikin hadisan akwai hadisin da muka ishara hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Wa'il daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ahada aghyaru min Allah ba wanda yake Allah fushi walidhalika harrama al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana shi sa Allah ya haramta al-fasha mabayyaniya da taboyi wala shay'a habbu ilayhi al-madahu min Allah babu kuma wanda yake Allah san ayabe shi walidhalika madaha nafsuhu daka Allah ya yabi kanshi da yabo na gaskiya wannan hadisi ne tabbatacce haka nan har ila yau a wani lafazi na Bukhari da Muslim daga Mughira din Shu'ba yake bada labari yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama okay sai dan Ubada yake cewa laura aitu rajulan ma amraati la darabtuhu bi sayfi ghaira muslimin anu yace wallahi in naga mutun da matata wallahi sara mai kuka zan yi kiwon kashi shi bazan yafi mishi ba sai aka ji a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin cewa ga abinda fa sahabi yake nufin yi sai annabi yace ata ajabuna min ghairati sa'adin kuna mamakin irin zafin kishin sa fa wallahi nabi yace na rantsi muku da Allah la ana aghyaru minhu na kishi kishi wallahu aghyaru minni Allah kuma yafi ni kishi ne kuma Allah yafi ni kishi yadda ni kuma nafi sa'adu yace min ajali zalika min ajali ghayrati llahi haramal fawaisha ma zahara min hawa ma batara shi sa Allah ya haramta alfasha ta bayyanar ta koyi wala shakhsa aghyaru min Allah wala shakhsa ahabbu ilayhi al-udhru min Allah babu wanda yake Allah kishi babu kuma wanda yake Allah sanya tsayawa da mutane da hujja dan haka ne min ajali zalika ba'atha Allahu al-mursalina mubashirina wa mundirina dan haka ne saboda Allah ya tsayawa da mutane hujja ya aiko da annabawa su wa'azi su gargadi wala shakhsa ahabbu ilayhi al-midhata min Allah al-midhata min Allah min Allah min ajli zalika wa'ada Allahu al-janna Allah babu wanda yake Allah san yabo dan haka Allah ya alƙawarin bai bada aljanna saboda bayi su yaba ma alherin sa to kaga waɗannan hadisan sa tabbatar da lalle Allah yana da siffa din dan haka siffar tana tabbatuwa ga Allah a bisa yadda Allah yake santa ba irin tamu tabil adama ba domin tabil adama shine wato tasowar damuwa ko fushi ko tsoron cewa za a kwace maka abinda kake da shi abinda yake tasowa kenan a cikin zuciyarmu ta bil adama idan muka ga wani abu da muka mallaka yana so ya kubuce mana ko kuma wani na nema ya shiga gaban mu a wajen samun fifiko ga wannan abu ko ga wannan mutum wani lokaci zaka race da akwai kishi tsakankanin ya fure bayyana kamar yadda ake tafara tsakankanin mata da suka hada igiya aure guda amma yana iya faruwa tsakankanin wasu wanda ba su ba kamar tsakanin ƴan takara akan wani mukami ko ƴan takara akan aure ko waɗanda suke neman su mallaki wani abu kamar wannan san ya si kaza wannan ma na so ya si irin shi ko a cikin aji da wanda yake na daya da wanda yake na daya wata kila ko ba ka yana faruwa ba ko kuma wata kila a wajen wato raba wani arziki ko wani alheri kamar yadda yake faruwa misali da ƴan siyasa suka bada wani abu a raba sai ai fada wannan kishi ne yake kawo kowa na so ya samu abin da zai samu to dan haka siffar Allah daban ta alghaira da ta mutane ta bambanta amma Allah yana da siffa ta alghaira mutane suna da tasu ta daban dan haka kuma sai ya ci gaba da cewa irin kishin da ya kamata wato bayi su yi shine su tsaya a wanda Allah ya halicce su akai irin wanda Allah ya halicce su akai wanda yake nuna karamci da sanin mutuncin kai da kare iyalansu ya kawo maganganu daga Ibn al-Qayyim da Ibn al-Hazm da makamantansu wanda ba sai mun karanta su ba sannan sai yake fadan cewa akwai abubuwan da za su gwada mana mu gane tasirin kishi a cikin rayuwarmu daga ciki akwai idan kishi ya kasance ala wajhi al-i'tidal madaidaici ne to wannan fa huwa al-mahmud shine wanda aka ce abun yabo din wa ma kana minhu ala wajhi al-ifrat wanda ya wuce iyaka fa huwa al-madhmum wannan abun zargi ne ba mai kyau bane sai yake cewa wala tastaqimu alhayatu illa bin naw'il awwal rayuwarmu ba ta yiwa sai da wancan nau'in na kishi al-mu'tadil matsakaici daidai wa daida sannan al-ghaira ala maharimillah to wannan kuma min khisalil abdil mu'min kishi akan wato abubuwa da Allah ya haramta wannan ya daga cikin sifofin bawa mu'min idan mutum yaji baya jin damuwa in ya ga an yi saban Allah to wannan akwai alamar raunin imani tare da shi a ranki kwata-kwata ba kya jin wata damuwa kina ganin wata barna da ke faruwa to babu imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi man sa'atu sayyi'atu wa a'jabathu hasanatuhu fa huwa mu'min duk mutumin da yake jin haushin laifin da yi kuma yake jin dadin abin da yake imani to wannan babu shakka mu'mini ne dan haka imani ne yake sa mu ji muna jin haushin wanda suke yin barna mu ji muna jin haushin ita kanta barna kuma imani ne yake sa ka ji da zaran ka ji wani mutumin kirki ne mai aikin alkhairi sai ka ji kana san shi ina fata mun gane wannan to sai kuma yake cewa daga cikin abubuwan da suke jawo mutum ya waye gari bai da kishi wannan musamman ga mazaje kenan bai da kishin iyalansa bai da kishin sauran mata mu'minai to shine yawan saban Allah kasratul ma'asi wanda yake suke sa datti a zuciya saboda duk sanda kamar da Ibn Qayyim yake fara a cikin aljawabul kashi cewa duk sanda bawa ya yawaita cakuɗe ɗaya ne ya da zunubi to duk wata siffa ta mumini ta karrabu da shi daga ciki kuma akwai siffar wannan kishi din sai tai rauni a zuciyarsa sai wayi gari baya ganin munin barna baya ganin munin barna har ta zama barna ta zama abin celebrating abin nunawa a gari ana yaban waɗanda suka yi ta wannan alama ce ta halaka ga al'umma Allah ka tsare mu sannan yake cewa kuma addinin bawa yana tsayuwa ne akan wato wannan kishi na kiyaye dokokin Allah da kiyaye alfarmar bayin Allah to abin da nake so na karanta mana harfan bi harfin da nake so mu ji shine wanda yake da alaka da wannan shine gashi da yace al-ghayratul mahmuda labudda min al-i'tidal fiha wal hikma kishi da zai zama abin yabo to wajibi ne zama madaidaici kuma ya zama da hikima sai kawo magana yace qala shaykhu ibnu bas rahimahullah ibnu bas yana cewa alladhi usibihi jami'a ikhwani min ahli al-ilmi wad da'wati ila Allah abinda nake wasiya ga dukkanin ƴan uwana masu kira zuwa ga hanyar Allah da da'awa ila Allah azza wa jalla huwa taharril uslub al-hasan war rifq fi da'wa su dinga kirdadan salo mai kyau da bi a hankali wajen kira zuwa ga Allah wa fi masail al-khilaf yace musamman abin da shafi sabani inda al-munazara wal mudhakara fi zalika musamman sai ake tattauna abin da yake akwai sabani a cikin mas'alar wane yace ayi wane yace ka ayi wane yace eh wane yace a wane yace haram wane yace halal wane yace mustahabi wane yace makruhi to a wurin da za ta tauna irin wannan mas'ala ka tattauna ta cikin nutsuwa wa Allah tahmilahu al-ghayra wal hidda ala an yaqula ma la yanbaghi an yaqula kada kishin da kake yi akan abin da ka goyi baya saboda kai ka ce kaza haramun ne kana kishi kada aikata abin da yake haramci ya kai ka zuwa ga fadan munanan maganganu da aikata mummunan aiki mimma yusabbibul furqa wal ikhtilaf wat tabaghud wat taba'un abin da zai jawo rabuwar kai da sabani da gaba da kiyayya wannan yana cikin darrul majmul fatawa na Ibn Bas wa qala ash-shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah sai ce shi ko Uthaymeen ga abin da yake cewa yace wa kathirun min zawil ghayra minan nas da dama daga cikin mutane masu tsananin kishi a cikin mutane tajiduhum yamiluna ila tahrim ma ahalla Allah zaka same su suna karkata zuwa ga haramta har abin da Allah ya halasta zafin kishi na kai mutum ga ka wani sai ce shi wallahi bai dake fita babu niqab haram ne yace ni ban ce haram ban ce wajibi bane amma dai ni ban yadda ba to wannan ne zafin kishi da zake fanci irin mujinki da irin haka ne ko mun gani mutum ne mai tsanani tahrimi ma ahalla Allah zai haramta abinda Allah ya haramta ko kuma ya kasa yadda da larura abinda yake larura akwai abinda zai zama larura ba zai yadda da larura ba ya gwamnati duk asarar da za yi za kuma zada da dama sun gwamnati da matansu je asibiti sayu gare da dan da matar duk a sha wahala ko duk abu akwai wanda suke haka yes kuma a lokaci guda wannan wanda bai so matar shi ta je wani ajnabi ya ganta kuma kace to yarka bata ta karanta karatun nurse da aka mu samu nurse je ya Allah ban yadda ba ya ta aure zan mata to kaga maran da za a fita daga wannan kuncin kenan ya kasa gani idan aka zo yanzu misali akwai aulawiyat yanzu nan rai za a rasa da a rasa rai da kuma a taba wata alfarma ta shi ta wani mutum kawai ya karba yi wa matar shi wani ne yafi zama asara ga musulmi rasa rayuwarta da rayuwar danta shi yafi asara da haka an aka zo irin wannan akwai tartib na aulawiyat amma ba zai sai fahimta ta wannan karatun da ake yi ba ruwan shi kawai a zai ga kawai shi bai da ba to wannan shine Malam Usaimi yake magana akan sai yake cewa za su iya haramta ma abinda Allah ya haram ya halasta ma ahallalla akthara min tahlilil haram sun fi haramtawa fiye da su kai ga halastawa bi aksil mutahawinina masu sakaci kuma su kuma za su iya halasta haram masu tsanani za su iya haramta halas ko garin tsananin su ko kuma wanda bai damu ba har zai kai ga halasta abinda ma haramta ce ba komai yayi ba komai har inda ma ba a buƙatar wani larura zai bada dama ayi kawai ce ai hijab na ma da ake cewa ai ba a ce dole sai irin wannan ba ai inda ta ma rufe jiki shikenan zai nemi ya ba kanshi mafita har ya halasta abin da yake haram ne wa kilahuma khata'un bidin kuskure alal misali yanzu kun ga sahabbai akwai darussa akwai hadisi da suka nuna cewa sahabbai sun ci abinci tare da iyalan abokansu, kowa ya ci a kwana. Ga hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda Annabi ya bashi bako din nan, ko kuma an yi walima a gidan wani, koma ta gidan ce ta kawo abinci. Amma abin zamu dauka shi ta zo cikin sirarta ta mutunci, kuma ta kawo musu abinci a mutunci, kuma babu wani kwarkwasa. Ran nan mun ji hadisin walima, ko kuma anan bane walimar da Annabi ya yi ma Zainabu yar Jahash, ko wanda Annabi ya tashi ya fita a daki ya bar wasu maza suna zaune, ya fita ya ci sai ya dawo suna zaune, ita amarya tana can a zaune a gefe guda. Ba nan makaranta shi ba, to karatun namu ne kala kala, na manta ina ne, amma dai hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan Abi Dawud. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kunyarsa bayan an gama cin walima, wannan shine dalilin saukar da ayoyin da Allah ya saukar da cewa kar ku dinga shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirin inahu walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'amtum fantashru wa la musta'id li hadithin. So da mu abin da suka yi kenan, duk kowa ya fita, su kuma su uku suka samu wannan sa kuce wannan ƙara kore mantina kenan. Ko Annabi yana so su fita ya tattauna da amare shi, suka ki fita. Almuhimu shine sun shigo cikin gidan, dan kaga wannan halas ne, wani ya shigo cikin gidanka tare da kai ku ci abinci, kuma har mata ta kawo muku abincin, ta gaishe su cikin mutunci, wannan halas ne. Amma galibin usadanmu basu ma san kalan matan abokansu ba, saboda ba zai taba yadda ma a ganta ba. Ba haka bane, to ba a ce abin da yayi ba daidai bane, amma kar in ya ga wani ya ce haram. To wani kuma wanda shi kuma saboda lalacewa shi kuma zata zo ne ma da kayan cikin gida da atamfa da zani, ta zauna ana wasa, ana raha, ana ba'a, ana yin abubuwan da basu dace ba na kwarkwasa. Kaga shi kuma ya nemi ya halasta abin da yake haram. Shine yake cewa masu sakaci su kuma suna halasta haram. Ibn Usaymin yake cewa wa kilahuma khata'un, dukannin su kuskure ne, tsaka tsaki shine daidai. Karshe sai yake cewa, inji shi Usaymin, kusan Usaymin daga cikin malamai a zamanin nan, ni dai ban san mutum kamar shi mai hankali ba. Hankali da hangen nesa, yana daga cikin mutane masu zurfin hangen nesa, Allah ya gafarta mishi. Yace nasihati lin nisa, yace nasihata ga mata, an yaghirna al-ghirata al-azimata, si fushi fushi mai girma, idza tazawwaja az-zawju alayhinna. Sorry, Allah ya ghirna, kar si fushi al-ghirata al-azima, fushi mai girma, idza tazawwaja az-zawju alayhinna, miji ya kara mata mata. Kate kate kishi mai girma, ta yi shi daidai gwargwado. Yace bal yadda za su yi, yasbirna, su yi haƙuri, wa ya ta sibnal ajara min Allah, su yi muladansu a wurin Allah. Yace walau takallafna, ko da fushin na ƙarya ne, ki ɗaukawa kanki ki yi da ƙarfin tsiya, ki bayyana haƙurinki, ko da ba da bai kai zuci ba, shi ne ma'anar takallufi, ki ɗaukawa kanki abin da ke kasa yi da gaske. Jama'a ku ji wannan magana fa, yace wazil kulfa, wannan daukawa kai din au ta'ab, ko wahala da zaki sha, yakunu fi awwalil zawaj, a farkon al'amari ne kawai, kuma ba da zalika takunu almas'ala tabi'iyya, daga nan kuma kuma yadda yake kowa mutuncinta da iya ji da miji ta shige kwace ta na mako guda ne ko wata ɗaya kawai zai wuce na zuwa ci. Usaymin yana faɗa wannan magana alhalifa, an tambaye shi jama'a ina hukuncin yin aure fiye da ɗaya, yace aure fiye da ɗaya sunna ne, amma mu an daina yi a ƙasar mu, haka yace. Yace amma na ji labarin a wasu ƙasashe ana yi, ma'ana iya rayuwar shi da mace ɗaya rayu. Usaymin bin Baz Albani, duka waɗannan malaman da kike ji a ƙasashen da suke rayuwa, ba a bari a yi aure fiye da ɗaya, ba ƙaramin bala'i bane. Kwanan nan na ga wata ƙasa, ina jin ko Yemen dai sun ba da doka akan cewa lalle lalle dole kowa ya aure na biyu, wanda duk yake yi in zai yi za a bashi sadaki, za a bashi kaza, za a bashi kaza, wanda duk yake za a sashi a gidan yari, in matar ta hana ita ma gidan yari, saboda awani sun musu yawa. Mata yan sama da shekara 40-40, fiye da kashi 50 na matan garin da ba su yi aure ba shekarunsu ya wuce 40, saboda kuma hatta budurai aurensu na da matuƙar tsada, ko a Makka, a Makka ne da mutum zai aure, kuɗin zai kashe a kuɗin Najeriya wallahi sai wuce miliyan 150, na rantsi da Allah, kuɗin da zai kashe an juya su zuwa kuɗin Najeriya sai wuce miliyan 150. To ai ba ma yi da su ne, mafiya ma ba su da shi, saboda dole sai ka je ka sai gida, ba sai yana da kama gidan haya ba, sai ka sai shakka, sai an zo an ga shakka, wato flat irin a dogayen gidajen nan, ka yi furnishing ɗin shi, ka sa komai da ake bukata, sai ka sai mata mota. ta zuwa kasuwa sai ka dauki ma'aikata an ga game wanke wanke game shara akalla ma'aikata uku ne sai ka dauke su da direba sannan sai ka biya sadaki da zinariya ake biyan sadaki mafi karancin sadakin su shine kaza an ce miliyan 2 kudin Najeriya mafi karancin sadakin su kira to sannan ne fa za a baka ita kuma ziƙau za a baka ita daga ita sai trolley din ta ga ma ta je airport daga ita sai Jakarta wanda take da ƴan kayanta da ba ta yi hakura da su ba idan ta zo a ranar za ku tafi boutique ka je duka sai mata su ita ta zaba da kanta ta siya sai an ci kun wuta a irin wani akwati nan da yake daga sai aure yake da wala a can idan mutum zai aure sai an taimaka mai to wannan ma mutum ya kwaye kwaya daya ai yayi kokari wake magana kari kuma babu magana kari ga matan nasu kuma bai ba sa yin abinci ba sa kulawa da miji ba sa wanke wanke ba sa komai sai dai su zauna a ta musu duk abin da za a yi musu kuma kasuwa za su je sai dai ya raka ta yana jin trolley tana daukan abubuwa tana sakawa a cikin kwalbe ba biyayya sam eh ai matan Najeriya suna da biyayya sosai ba wallahi suna da biyayya za su samu lada sosai sun yi dan Allah to kun ji wannan nasiha ta Al-Allama Uthaymeen da yayi kuma nasiha ce mai muhimmanci yace ki kishi a hankali kar ki yi shi da girma inda zai je a samu matsala kuma ki hakuri ki nemi lada a wajen Allah koda hakurin nan bai kai zuci ba wannan hakurin da zaki na dan lokaci ne kankani daga na al'amura za su kuma yi da suke wannan ya faɗe shi a cikin fatawa Nur al-Dar wasu fatawa ne da ya dinga yi idan ka sai malam karshe yake cewa fa tabayyana bima taqaddama annal ghayrata idza kanat ghayra mahmuda mu'tadila yura'i fiha al-muslimu al-hikmata wal-adl wannan yana nuni zuwa ga cewa shi kishi to musulmi zai kokari ya kula da hikima da adalci a ciki fa inna atharaha yakunu tayyiban in kai adalci da hikima a ciki za a samu tasiri mai kyau ala khalqi khulqihi wa dinihi wa da'awatihi mu'asharati lin-nas akan halayenka da addininka da rayuwarka da mutane za su dadi amma idza kanat bi khilafi zalika idan mutum yana kishi ko wanda ya wuce kima fa inna ta'udu alaihi bi athari hasayya al-madmuma min su'i dhanni bin-nas wa su'i at-ta'amul ma'ahum wa su'i al-ishra sawun fi zalika rijal wa nisa idan mutum da yin kishin shi daidai gurgudu to zai zama abin kyama abin jin haushi ya dinga zargin mutane ya dinga mummunan mu'amala da su ya dinga ya kasa zaman lafiya da kowa karshe yanzu da muke magana din nan akwai mata da dama da suke gidan yari da suka kashe mazajin su ko suka ji musu rauni ko suka kashe kishiya ko suka kashe dan kishiya ko suka yi wani ta'alluki irin wannan akwai mata da dama da yanzu da muke magana ta yi sun fita daga musulunci saboda suna ta'amali da boka akan kishiya akwai mata da dama da muke magana nan yanzu ta yi sun zama zawarawa saboda sun kasa bi a hankali an sake su an auro wacce wata kuma a sake ta da tana daga ita sai mijin yanzu a sake ta a auro wata kuma ji tana bin wani kuma mijin wata ta koma gidan da akwai wata mata kuma ko kun gane rashin fasaha da daga ita sai mijin ta zai aure ta kiyarda akan haka shi ma da nashi rashin mutuncin ya sake ta ko ya kasa hakuri ya sake ta sai kuma ta je yanzu a auro wata ta aure mata miji kenan kamar da kuke cewa ko ita kuma ta dinga bin mijin wata tana lallashin shi tana roƙon shi ne taimaka mata in ta samu ma dai za ta shiga gidan da akwai wata ne ta kuma ta biyu ko ta uku ko kuma ta rasa ga baki daya ta dawo shi wannan ta dinga kiran shi tana dan Allah baban Hisham ka yi hakuri baban Nura dan Allah ka yi hakuri ta mishi text tana mishi waya in ya ga dama ya blocking dinta ba shikenan ba ta riga ta tsinka zaranta Allah dai shi kyauta wannan shine abin da yake faruwa a wannan yanayi da muke ci to ina ganin bari mu sa aya anan saboda karshen fasali ne muka zo sai mu tashi kai tsaye inda yake cewa babul intisar ko shine al-intisar insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh